بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. السلام عليكم ورحمه الله. اجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الامام حرب ابن اسماعيل الكرماني وندر ستدي بيودا نوا tamanin kama qala Abdul Baqi ibn Qani kama dhakara al-Imam al-Dhahabi fi kitabihi Siru Alami an-Nubala wa dhakara bi annahu umira wa qaraba at-tis'in rahmatullahi al-jami. Darasi da uku kenan daga cibin matadarul qira'at salafiyya Katsina. Zamu tashi inda malam yake cewa wa man za'ama anna ahadan min al-khaliqi sa'irun ila ghairi ma khuliqa lahu فقد نفى قدرة الله على خلقه وهذا إفك على الله وكذب عليه. Duk wanda ya riya cewar lalle wai wani daya min al-khaliqi daga cikin halittu sa'irun zai iya tafiya ila ghairi ma khuliqa lahu ga abinda ba a halicce shi dan shi ba, sa'irun ne ila ghairi ma khuliqa lahu, to faqad nafa qudratullahi ala khalqi, ya kure kaddara Allah ga halittun Allah. Wannan kuma wa hadha ifkun ala Allah, wannan kirkirar ƙarya ne ga Allah, wa kadibun alai kuma ƙarya ce wannan akai wa Allah. Wa man za'ama anna zina, wanda ya riya cewa zina laysa bi qadar, barcin kaddara eh kinan kawai daga yan damar kan inda kawai kaje kai yawa yace shi kawai zina ita za ta daga cikin exceptions da za a samu, ita ba ta ciki kila lahu. Aka ce mishi ara'aita hadhihi almar'a allati hamalat min azina, kin ga kana ganin wannan mata wacce ta dauki ciki na zina, waja'at biwalad, ta zo da ɗa. An gane wanda zai ce maka haka zaki wani ilzamu, in zai ce maka ai zina ba ta cikin kaddara sai ka ce to nagode, amma dai ji bayani na. Sai ka ce mashi yanzu matar da ta dauki ciki na zina, waja'at biwalad, ta zo da ɗa, hal sha Allahu azza wa jalla ay yakhluqa hal walad, shin Allah ya nufaci ya halicci wannan yaron? Sai kuma tambayar shin Allah ya nufata ya halicci wannan, wa hal madha hadha fi sabiq ilmihi, shin wannan ya gudana a cikin ilimin Allah? Fa in qala la, in yace a'a, to faqad za'ama anna Allah khaliq anna ma'a Allah khaliqan, idan yace a'a faqad za'ama, to ya riya cewar tare da Allah akwai wani mai halitta ke, inda dai har bai yadda ba cewar wannan abin ya wanzu a cikin ilimin Allah. In yace maka eh, to faqad za'ama anna ma'a Allah khaliqan, ya riya cewar tare da Allah akwai wani mahalicci ke, wa hadha qaulun, wannan zance ne, yudari'u shirka, yana kama da shirka, bal kai huwa shirka, kai shirka ce ba kama ba ce, bal huwa shirku. Wa an gane me kake so ce ko? Wa man za'ama anna sariqa, wanda ya riya cewa sata, anna sariqa wa shurba al-khamr, da shan giya, wa akla al-mal al-haram, da cin dukiya ta haramun, laysa bi qada, wannan ba su cikin hukunci, wa qadarin, ba su cikin kaddara min Allah, daga Allah ba su ciki ayyukan da suke. Yace wannan ma faqad za'ama anna hadha al-insana qadirun ala an ya'kula bi rizqi ghairihi, to wannan ya riya cewa lallai dan adam yana da ikon ya ci da rizqi ghairihi, da arzikin wannan sa kenan. In dai haka ne, in dai har bai yadda ba cewa ina ganin cewar sata, shan giya, cin dukiya haramu ba su cikin kaddara da hukuncin Allah, to kinan yana ganin cewar mutum yana da iko ya ci arzikin wani. Wa hadal qawlu yudari'u qawla al-majusiyya, to wannan kuma yana kamar zancen majusiyya ne ko masu wata wuta. nam won nasraniya da kuma wanda suke nasraniya arna bal akala rizqahu bal mana ce bal a ina akala rizqahu ya ci arzikin shi wa qaballahu lahu kuma Allah ya kunta mishi wannan ayya akulahu ya ci wannan abu min alwajhi alladhi akala ta fuskar da ya ci shi kaga dai ba yanda za a yi qalu wa hal fi'lul qabihi maraduhu shine abin da yake sunan da mai ya tabbatar maka da shine dan an ce wai aikin wanda yake na qabihi tun sai kuma a ce Allah zai nufaci wannan aikin sai mu ce wa qultul irada kullu halis sayyid dukkan ma irada da ka sani tana ga Allah da haka law lam yaritu wa kana kana da kisata muna ga shi ne wannan buka ambata ko subhanahu an ayyu ajizahu rati wannan cikin daliya kalwazani ya faɗa maka wannan karatun wa man za'ama anna qatlan nafsi wanda yare cewar kashe rai laysa bi qadr min Allah wannan bai cikin qadar Allah kawai dai da kashe shi to Allah bai da wannan a kawai dai lokacin ne kuma lokacin mutashe zu iyo anna qatlan nafsi laysa bi qadr min Allah azza wa jalla wa anna dhalika kuma wannan laysa bi mashi'atihi fi khalqi bai cikin nufin Allah ga halittun shi to kaga wannan mai fada wannan fa qad za'ama anna al-maqtula mat bi ghairi ajalihi kenan wanda kashi ya mutu ba da ajalin shi ba ko mun sani idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun to kenan yanzu anna al-maqtula mat bi ghairi ajalihi kenan to fi sabilillahi fa ayyu kufrin billahi awdahu min hadha dake fa akida ce ba su sautawa eh ba a wai bi wani sannu ko a hankali a idan aka zo bangaren haƙƙin Allah da akida da gaske ake yi mana ya ce fa ayyu kufrin wani kafirci ne da Allah awdahu ya fitowa fili min hadha akan wannan ayyu kufrin awdahu min hadha in dai har zaka ce qatlun nafs bai cikin kaddara to lalle wanda kashe din ya mutu ba da ajalin shi ba ke ya mutu ba da ajalin shi ba mana yace bal zalika kulluhu bi qada'in min Allah wa qadarihi bal wannan gaba daya da kaddara ce daga Allah da hukuncin Allah ne da kuma kaddara Allah wa kullu zalika wannan gaba daya bi mashi'atihi da mashi'ar Allah ne fi khalqihi a cikin halittun shi wa tadbirihi da kuma jujjuyi al'amuran shi fihi gare su wa wajara da abin da ya gudana fi sabiki ilmihi lahum abin da ya gudana a cikin ilimin Allah na can wanda ya kaddara wa huwa al-adlul haqq wannan shine adalci na gaskiya alladhi yaf'alu ma yurid wanda yana aikata abin da ya nufa fa'alun lima yurid wanda mun karanta wannan aba na'am to game da wannan mas'ala ta wanda ya kisa yace ai bai cikin kaddara muka ci to wannan yari ya ciwar al-maqtul mata bigiri ajalihi ko to kuma wannan shine abin da ma zahaba ilaihi kathir min al-mu'tazila wannan shine abin da dawa daga cikin mu'tazila suke akai suka ce innal maqtul mata bigiri ajalihi suka ce wanda aka kashe al-maqtul ya mutu ne ba da adalin shi ba Allah zai duri bala wa innahu law lam yuqtal la hayya suka ce da ba a kashe shi ba da yaran mu kuma cewa ko ba a kashe shi ba a ranar dulus ya mutu law sabara alqatilu lamata almaqtul shine kawai mala amma haka su suna cewa inda yanzu ba a kashe shi ba mu'tazila daya nan amma gabgawaci akai mi eh gabgawaci akai shi kiyama amma da an bar shi da yaran a wajen ko da a ce ba a kashe shi ba shi yasa mai kisan da haƙuri yayi da bai wannan lokacin eh to amma ka je ka duba raddin wannan batai a cikin majmu'ul fatawa da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mana ya ce wa man aqarra bil ilmi ayyo ba dama fa yawa ومن أقرب العلم تو أي أصول أكيد شيء ومن أقرب العلم من أكيد شيء وبلال يربى كين بيجا هنيا كو تب سمعي كو تبادون تبادون ومن أقرب العلم وني تبتدى علمي لازم هو الإقرار تو لازم يشلون كم يتبتدى ونن أبا إذا كتبتدى أبو تو لازم هكا shine kai ikrarin wannan abin lazimul ikrar bil qadri kalizm tamu wannan abin qaddara wal mashi'a da kuma nufi na Allah ala sigar ga abin da yake karami wal qama'a al qama'a abin da yake karami kasantacce as sigar wal dhul shine al dalilul hakir kamar da ke a cikin lisanul arab wallahu ad-darun nafi Allah shine mai cutarwa mai amfanarwa al-mudillul hadi mai fatarwa mai shiryarwa fa tabarakallahu ahsanul khaliqi man ga ce wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati annahu fin nari li dhanbin amila mu ahlu sunna as-salafiyya ba ma shida wa daya daga cikin ahli al-qibla ma sallah mu ce annahu fin nar yana wuta ba ma wannan ko me kake ko mutuwa kai da kulbin giya a hannu ko mutuwa kai kana zina ko mutuwa kai inda ka mutu ba mace ma kana wuta wannan ba aikin mu bane tsakaninka da Allah ne mun karanta ne cikin usul sunna Imam Ahmad Ibn Hanbal da cikin Nahawiya da haka ba ruwan mu wannan bai cikin hurum ba aikin mu bane can tsakaninka da Allah da haka in dai yana sallah ba mace wa annahu fin nar li dhanbin amila saboda wani laifi da yayi lali kabiratin atabiha ba da babban laifi ba da yayi lali kabiratin atabiha illa an yakuna fi dalika hadith koda kabira ce misali da yanzu da ita ba mu ce mishi na wuta ba mu ce kai wai ya za a yi wannan mata kai kace ba ta wuta karo fice sai mu ce maka atla'atul ghaiba amitta khaza inna rahmani ahada bar ngace illa ay yakuna fi dhalika hadith umman mata minna falnusalli alayhi la nunzilahu naran wala jannatan to wannan shine akidan mu da haka ba ba shi dai ba na so ya kai iya ba da dukkan sai abiyat gazaliya ko ya iya shari da akidan su ba wala nashhadu ala ahlin kinan na malaci illa ay yakuna fi dhalika hadith to ci gaba me ci a gaba bari al-hukum me ci a gaba bari al-hukum lillahi al-allah eh bari al-hukum eh indallahi indallahi aha aha bari al-hukum lillahi wallahu adilun aha wa hukum wallahi ku husnan takammala to bari ngace illa sai a rawaito wannan sai dai fa idan akwai hadisi ne sai a rawaito wannan hadisin kama jaa kamar yanda yazo alama rubiya kamar yanda aka rawaito shi wa nusaddiqu bihi zamu gaskata wannan hadisin idan hadisi ya tabbatar da kana wuta sai mu ce kana wuta yawa amma dai babu nassi ba komo sai ga an ce wani dan aljanna saboda shiga hurumin Allah na ruwanka taya ka san dan aljannan ba daidai bane na wannan jama'a a cikin darsu na usulus sunna kaga ce ba ko dan aljanna dadda ana ganin abin kawai suna ne dai kawai kai kake ka huta eh ko mutuwaye ina sujjara kaga ce na aljanna eh kace da muna mai fata ina aljanna kuma muna mai fatan aljanna amma kai kadai cewar dan aljanna ne ha ba ai wannan shikenan a wannan bai cikin aqidan mu ونقبل ونعلم انه كما جاء عظام الكربا ونعلم انه كما جاء ولا نن ولا ننص الشهاده اي اما دي بزامو ني نسي با اكن شهدا متينا الجنن نن ولا نشهد على احد انه في الجنه لصلاحه سنن محل سنه با ما ين شهدا مي كدئي متي وي غا وني متي انه للي ينا الجنه سودا ايوكن شي na da'a ayyukan shi da suke nagartattu shi ma wannan ba aikin mu bane gaskiyar lamari li salahi amali saboda nagarta aikin shi aw bi khairin atabihi ko kuma wani alheri da yazo da shi
ya karatu
na malamin yace ba ma sheda ba ma nasantawa mu yi sheda kuma da hawi ya maka ya faɗa maka wannan ko hakan kuma ga usulu sunan Imam Ahmad yana cewa wala nashhadu ala ahadin min ahli qiblati bi amalin ya'malu ba ma sheda ma wani da wani aiki da ya aikata bi jannatin wala na wace mashi dan aljanna kuma ce mashi dan wuta na rujul salihi muna kikkiawan fata ne ga wanda yake nagartacce wana khafu alaihi kuma muna ji mai tsoro wanda yake na kwarai kina sai mu ce himmin sai mu mai aljam'u bainar raja wal khauf sai mu ce muna mai fata ne na samun rahmar Allah wannan muna kuma ji mai tsoron ukubar Allah wana khafu alal musi sai mu ce muna jin tsoro ga wanda yake mai sabo al mudnib mai zanibi wa narju lahu rahmatullah ana mai fatar rahmar Allah haka aiki to wannan ce akida mai kyau ta ahlu sunna amma ci ma wannan dan aljanna ci ma wannan dan wuta wannan baka da alaka da wannan ba aikin ka bane sai mu kiyaye wannan malamin yace illa ayyakuna fi dalika hadithun idan fa akwai hadith da ya tabbatar da wannan dan aljanna ne to fayr wal hadith sai a rawaito wannan hadithin kama jaa kamar yanda wannan hadithin yazo alama ruwiya malamin yace nusaddiqu bihi za mu gaskata shi wa naqbal za mu karba wa na'lamu annahu kama ja za mu san shi kamar yanda yazo wala na nussa ash-shahada amma ba za mu nassanta ba mu yi sheda akan cewa ce wani wannan ba aikin ba bane wa may yamut falam yatub ya sahimi al-khata fal amru lil fattash illa alladhi ashraka bir rahmani shi mai hukuncin shi fa innahu fin nari wal ahzan amma duk wanda yake ya mutu wala mai tuba ya mutu bai tuba ba ya sai mai lakata daga kuskure to wannan wal amrul fatta labarin na wajen Allah insha addaba insha kuma gafarla malamin yace wala khilafatu ka khalifanci fi quraish yana ga quraishawa khilafa tana ga quraishawa ma baqiya minan nas ithnan matakar akwai mutane biyu daga cikin mutane to al khilafa za a ba quraish su da suka cancanta laysa li ahadin minan nasi ayyuna zi'ahum fiha baya ga wani yayi jayayya da su a cikin wannan wala yakhruj alaihim kada ya tawaye wala yakirra li ghairihim kada ya tabbatar da khalifanci ga wasu su ila qiyamis sa'a wannan yana maka ishara kan hadisin al khilafatu fi quraish wannan hadisi yake maka ishara akan shi wannan al-haythami wannan rasul 807 ya rawaito hadithin a cikin majma'u az-zawaid haka Imam Ahmad ya fadda shi hadith na 17690 haka ibnu abi asim ya fadda shi a cikin as-sunna hadith na 1114 haka at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir haka albani ya fadda shi a cikin takhriju kitab as-sunna yace kuma isnaduhu jayyid na da shi mai kyau ne al khilafatu fi quraish wannan shine hadisin na'am malam yace wal jihadu kaga jihadi madin shi ma abin ne wanda yake ya shude ya wanzu qa'imun abin ne da yake tsayayye ma al a'imma da shugabanni mun karanta cikin dahawiya ko game da sha'anin jihadi da kuma hajji وأما جهاد حج بيت الله تصحصحت له صحب الأيديك فحصلة حق الجهاد ماض قائم إنا نن ترى الأئمة بروا أو فجروا سنين قرتاكو سن زما الظالم تنم بنزا إنا ترى دسوني جهادي ماض قائم ترى دشوا قبني بروا أو فجروا ولا يقتله جور زالن شبايا باتا jihadi yau amma jihadu haddi baitin tasahsahat ala sayyi suhbal ayadi fa hasila ina nan wal jumu'atu wal da haka ana jihadi ne da shugabanni ba wai kai baka lokaci kawai a fito aje ayi yaki ko a fito aje ayi kaza aje ayi kaza wannan ba daidai bane wannan kaza mukhalif wal jumu'atu wal idan juma'a da idi guda biyu su ma wal hajju tare da haji ana sima as-sultan sallar juma'a da idi da haji su ma ka biyo ka zo kan ma bayan shugabannin ku da azzalimai ne wa illam yakunu barara koda ba nagartattu bane udulan ba adalai bane wala atqiya ba masu tsoron Allah bane to ba ka ci ba in ka yadda kace a gaskiya ni wani ni to ka zama khawariji ke ka zama khawariji ke to da haka aljum'a da idan da hajji dukkanin su da shugabanni ake yi koda ba wai na kware bane na gartattu wa daful kharaj da bada haraji was sadaqat da zakka wal a'shar sadaqa ko ta raqumma idal isharu da sadaqa ta raqumma wal fai da kuma ganima wal ganima da kuma ganima al fai'u duke kafare ko wata take ba ta jihadi ba wal ganima da kuma ganima malin yace ilal umara mamu ahmad haka yake cewa wa qismatul fai cikin usulus sunna ilal umara su ma wannan ana mika su ne ga shugabanni jagorori adalu fiha am jaru sun yi adalci ko sun yi zalunci to duka dai babu ruwanka walin kiyadu da kuma mi kauya liman wallahu Allahu ina ga musu akan wannan masala saboda lokaci da ya kure mana sai mu tashi akan da'atu wulatul umur insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi